الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta litinin wanda yau alisafin majalisan sarkin musulmi na wata yau 14 ga watan 5 shine jumadal ula biyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1440 daidai wanda kuma ya dace da 21/2019 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqanul qur'an da yake nan kwana jaba a cikin garin Kano darasin da zamu yi a yau darasi ne na uku a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato abin haiya ta Abu Bakar shine Abdullahi ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a farkon karni na 4 shekara ta 316 kamar yadda bayani ya gabata rana ita yau zamu ga wannan manzuma ta sa baiti 40 ne to kuma al-Imam al-Fawzan hafizahullahu ta'ala ya yi kokarin yin sharhin nan kuma ya bi guntu ma'ana gaba ya dauka ya sharhi to abinda matakin ko kuma usulubin da zamu bi kullun dan muka zo shi baitin da aka kawo sai mun fassara shi kansa to daga nan kuma sai mu shiga cikin ainihin sharhin da aka rubuta baitin mu na farko yace tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu yace tamassak bihablillahi kai riko da igiyar Allah wattabi'il huda kuma ka bi shari'a wala taku bid'iyan kada ka kuskura ka zama dan bid'a idan kai kokari Allah ya taimake ka baka zama dan bid'a ba to la'allaka tuflihu tabbas zaka samu babban rabo ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu malamin wanda ya koyar da mu aqida Sheikhu Dr. Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala wanda ya kai matsayin professor yanzu a fagen aqida yayi sharhin wannan manzuma yake cewa a cikin nasa sharhin yace idan muka kalli abinda wannan bawan Allah ya soma littafin da shi yace tamassak bihablillahi wattabi'il huda wato sai ya bi wani usulubi wanda da yawa daga cikin littattafan aqida mawallafa suke tafiya akan sa wanda aka gina shi akan huduba mashhuriya ta manzo alaihi salatu wassalam wanda yake cewa fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake kira masadirut talaqqi masadir aka ce al masdar shine magangara ko kace matsotsa domin a rayuwar irin wacce zaka samu rafi shi ake zuwa a sharuwa da yan adam da dabbobi din nan ake zuwa masu tuluna da masu almazubai da masu kaza kowa zai je da ruwa to saboda haka sai ake kira littafai manya ma al masadir to idan aka ce masdari shine asali da za a je a samu wani abu to idan aka ce masadirut talaqqi wato mabubbugai ko inda yake zuwa a tsotso addinin musulunci aqidatan wa shari'a shine alkitabu was sunna shi yasa manzo alaihi salam sai soma da cewa fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin alayhi salatu wassalam to anan shine za ku ga cewa shi mai littafin da wannan ya fara yace tamassak bihablillahi ma'ana kamin yi mana bayanin menene aqida nan a ciki to yana nuna mana inda za a samu aqidar nan shine wayannan wurare guda biyu sai ce tamassak bihablillah in aka ce tamassak ma'ana kai riko na gagam Allah ya ce manzo alaihi salam fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kuma Allah yake cewa wallazina yumassikuna bilkitabi wa aqamu salata imamu shaba yake wallazina yumsikuna bilkitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muslihin duk wanda ya zama suna yi ma alqur'ani riko na gagam sannan suka tsayar da sallah to wayannan mutane su sani Allah baya tozartar da lada ta masu kyautatawa to shi yasan ya ma za mu ga anan a sharhi mai sharhi ya nuna mana ainihin irin wayannan bayanai to yace tamassak bihablillah mai hablillah ana shine alqur'ani me yasa muka gane cewa ainihin alqur'ani saboda fassara da malamai suka yi ma wannan aya wa tasimu bihablillah wa zaka sun ce bil islam wasu ce bil qur'an wasu bi shara'i to dai abu ɗaya ne in ka ce addini menene addinin shine alqur'ani in ka ce alqur'ani to ai da mashi yazo ta addini to kenan yake kiran mu cewa kai riko bi hablillahi da igiyar Allah ma'ana shine alqur'ani wattabi'il huda kuma ka bi shari'a me yake nuna anan shine sunna ta manzo alaihi salatu wassalam kenan kamar yana cewa kai riko da alkitabu wa sunna a daidai lokacin yana nuna mana ashe rikon qur'ani mutum yace wai shi ya rike qur'ani ba sai ya rike hadisi ba to qur'ani ma bai ba mun sha fada duk wanda ya karanta hadisi to qur'anin ya soma karyatawa domin Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim matan manzo alaihi salam Allah ya ce wa dhkurna ma yutla fi biyuti kunna min ayati llahi wal hikma me hikma sunna ta manzo alaihi salatu wassalam kuma aka ce ma yutla fi biyuti kunna min ayati llahi wal hikma saboda haka dole ne ya zama wato ainihin an rike qur'ani da hadisi gabaki daya to sai yake cewa wala taku bid'iyan wato kaman yana nuna mana a fakaice mutum da zaran ya bar alkitabu wa sunna to ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya sani ko bai sani ba ya zama dan bid'a wannan shine ka'ida wato babu tsaka tsami ko dai ka zama ahadu sunna kuma ka zama dan bid'a gaskiyar lamari dole a miƙe buri a bisa kuɗin gaskiya kar wani yaudare ka a ce to ai saboda haka za ka iya hawa kanka tanga a'a ko dai kana sunna ko kana bid'a babu kishiyar wannan abubuwan guda biyu babu wani abu wanda za ka ce shi kuma hallun wasat babu wannan kenan yana nuna mana ashe duk lokacin da kafa ta zame ta bar qur'ani ta bar hadisi to ta shiga ramin da sai dai in Allah ya taimaka za ta iya fitowa wallahi ɗan uwa duk wanda Allah ya taimake shi ya dora shi akan bin sunna ya gode ma Allah Allah yayi masa gata mara misali a rayuwa so da dama kamar da na sha fada ina maimaitawa mutane da suke tafiya akan son zuciya akan bid'o'i suna ribanta jahilcin mutane ne suke dubura su akan irin wannan kuma za ka sha mamaki kaga mutum yayi shekara 30 40 yana koyar da fiqhu da lugha amma bai san aqida ba wallahi bai san aqida ba zai zo ya maka tabar gazar da ko da mutumin da ya kanta al-usulul falasa ba zai wannan abin ba ina jin yau kwana 9 akwai taro da akai a nan garin wata dariga daga cikin dariku da suka yi taron kaddamar da dan takara na gwamnan garin nan karkashin wannan dariga to abin tausayin shi ne ina da bayanin shi mai yada abubuwan yake cewa yana kira ga mabiya wannan tafiya lalle su zo su mara baya wannan dan takara su tuttuba shi in ba haka ba idan ba su yi ba wallahi shehu yana ganin su la ilaha illallah dan Allah ka duba wannan kwaba ma'ana an ba shi sifa irin ta Allah subhanahu wataala. Mutumin da ya mutu da shekaru aka binne shi, aka yi masa tsirara, ila ba aka dan daddana cikin sa wani abu ya fito, duk bai ce kar ai masa wannan abin ba, aka amma kuma wai yana ganin ku. Kuma wallahi abin sha'awa, wani malami daga cikin fitattun malamai na sunna a garin nan ya rasu, ina ji da tuwa shekara ba za a bar sunansa ba, ya da kai shekara wajen 80 da wani abu. Sannan da ya fi shekara uku ba ya zo nan gidan kawo Iliya, wanda suka je wannan lantar sun gan shi an gabatar da shi, kuma shekara biyu ko uku gidan kawo Iliya ya zo. To shi wannan bawan Allah shi ne fa daga cikin wanda suke tara taimako idan shi wannan shahidi da ake cewa yana ganin ka in ya zo a lokacin zuwansa, su suke bi sai su tara taimako da mutane ɗaruruwa suke zuwa. To shi da abokinsa za su tara wannan kuɗi ko kuma ba a ba su. Wata rana sai ɗaya yake ce ma ɗaya, ya kamata mu ɗan ɗebi kuɗin nan mu ɓoye tunda ba a ba mu. Sai ce kai shehu yana ganin mu duk inda muke. To sai suka haƙura, kai suka abin ya yi yawa su tara kuɗin nan mako dai mako kwabo. Sai suka ce a ɗan gwada, sai suka kamfata suka ɓoye. Saji an kira su an ce ku yi sata shiru, aka samu wani majalisin aka tara wasu kuɗin suka kamfata suka ɓoye shiru, suka ce to ashe ma abin ƙarya ne. So kuma an faɗa musu duk inda kake ana gare ka. To wannan abin da ya sani kan muku wannan misalin, a yana rayan ma bai san abin da ake ba. An sati kuɗi an ɓoye, to ballantana ya mutu da tsawon lokuta, amma a ce wai ahir in baka goya baya game bai sa ba to yana ganin ka. Yanzu dan Allah wannan duhun kai da kifewar tunani da me ya kamata, sai face ta Allah subhanahu wataala. Shi ne Allah duk inda kake da jinsa da ganinsa da ilminsa da kudratarsa ba inda zaka koyi ma Allah. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sai face ta Allah shi kadai, ba ko mala'ikai bai kai wannan matsayin a ce duk inda kake mala'ika ya san da kai ba. Wallahi ba sifar mala'ika ba bai da wannan matsayin. Allah shi kadai yake da wannan. To abinda yasa wannan wata ƴar gayyuna ce ne muku. To amma dan ku san muhimmancin karatu aqida da sunna. Mutum zai shekaru yana karanta karanta, in dai ba aqida ciki to zaka tausaya masa, Allah ya shirya. Amin. Sai ke cewa la'allaka tuflihu. Idan kai wannan to a bisa tabbaci zaka sami babban rabo. Sai ce asharhu, wato sharhi. Yace bada annabimu rahimahullahu ta'ala mai tsara wannan waƙe Allah ya jinkai gare shi, ya fara nazmuhu wannan tsarin waƙe nasa bi qaulihi da fadarsa da yace tamassak bi hablillahi, kai riko da igiyar Allah. Ai tamassak ayyuhal muslim, kai riko ya kai musulmi bi hablillahi da igiyar Allah allazi huwa alquran wasunnah, wanda wannan shine alqur'ani da sunna ta manzo alaihi salatu wassalam. A ina aka sami wannan? Yace akhdan min qawlihi ta'ala, wannan kuma an fahimce shi ne, an riko shi daga fadin Allah subhanahu wataala da yace wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya kada ku rarraba. Wannan aya zaka samu duk inda za a yi taron musulunci kace sai an karanta ta, wani lokaci ma bana da za a saka to sai a rubuta wannan, kuma ana ta kallata ba a san ma'anarta. Me nake nufi da wannan? Wancan ya rike san zuciyarsa, wancan ya rike san zuciyarsa, wancan ya rike bid'arsa, kuma ce wa ta sabu. A'a, yanzu dai an haɗu za a yi mitin a sha shayi a tashi. Amma in ana so a tabbatar da wannan ayar, san zuciya ta bi yadda na saba da shi na ajiye shi, kai ma na ka biyar da ka saba ka ajiye shi ma wancan, to sai mu haɗu mu zama abu ɗaya. Amma duk lokacin da aka ce ra'ayi daban, fahimta daban, manufa daban, to wallahi sai dai a haɗa baki, ba wai kai ya haɗu ba, a iya haɗa baki, haɗa baki daban, sannan ainihi kuma haɗin kai daban. Allah ya samu dashi. Amin. Sai ce wa min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, kuma an samu wato ainihin wannan hujja daga faɗin manzo alaihi salatu wassalam, yace fa innahu, yadda lamari yake, man ya ish minkum, wanda duk ya rayu daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira, da sannan zai ga sabani mai yawa. Sai yace fa alaikum bi sunnati, na rika sheku sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnat halifofi shiyayyu al mahdiyyin min ba'di ma su shiryawa a baya na tamassaku biha ku yi riko da ita wa addu alaiha bin nawajid kuma ku yi riko akanta da fiqoqinku wa iyyakum wa muhdathatil umur ahirdinku da kagagun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk wani fararren abu kagagge da sunan addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce sai ce fa hadal baitu to wannan baiti da muka karanta ma'khudun min alqur'ani was sunna abun rika ne daga alqur'ani da sunna وهو الامر بالتمسك بحبل الله شيني امرني دريقو ده ايير الله سيتي وحبل الله اتكم ايير الله هو القران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيني القران ده سنه منزو عليه الصلاه والسلام او بعباره اخرى كوكم واتو اينفين وتا معنى دبان كوكو وتا فسرر دبان نقول موتي حبل الله ايير الله هو وحيه الذي انزله shine wahayin Allah wanda ya saukar da shi ala rasulihi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam sawa'an bidai ne kana qur'anan aw sunnatan ko alqur'ani ne ko sunna tunda mun fada cewa shi ma sunna ta manzo alaihi salamu wahayi ne Allah ya masa kuma da nassin qur'ani Allah ya ce wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da manzo Allah ya fada gaskiya ce daga sai ake kuma Allah ne ya sanar da shi to ashe kenan riko da hadithin sa riko ne da sunna riko ne da alqur'ani riko ne da wahayi shi yasa Allah ya ce fastamsik billadhi uhiya ilayka kai riko na gagan da abin da ake wahayi da shi zuwa gare ka sai ya ce wa qawlihi fadar sa inda yace tamassak bihablillah kai riko da igiyar Allah ya an yana nufin ita sim bihi wato ya zama ainihin ka katangantu ma'ana kaman qur'ani da hadisi sun zamo katanga zagayya kai kuma kana ciki tsundum kama qala ta'ala kaman yanda Allah ya ce wa tasimu bihablillah ku riko da Allah da igiyar Allah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kuma manzo alaihi salatu wassalam yana cewa inna allaha yarda lakum salafan Allah ya lamunce muku ya yarje muku ayyansu abubuwa guda uku kaga duk abin da aka ce Allah ya yarda da shi to in kai riko da wannan abun kana da dafir Allah ya lamunce muku yana lamunce muku abubuwa guda uku anta abuduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bautata masa kada ku hada komai da shi wa anta tasimu bihablillahi jami'an kuma ku yi riko da igiyar Allah gabaki dai wa la tafarraqu kada ku rarraba wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum kuma ku bada haƙi ga duk wanda Allah subhanahu wataala ya jibinta al'amarin ku gare shi wato hadithin dogo ne shi dai malabi kawo shi na ainihin ga baki daya ba hadithin ga da yake to inna Allah yarda lakum salatan Allah yana yarje muku abubuwa guda uku wa yaskhatu lakum salatan sannan kuma yana kyamar abubuwa uku daga gare ku sai ce yarda lakum yana yarda yana lamuncewa gare ku an ta'buduhu ku bautata masa wala tushriku bihi shay'an kada ku hada komai da shi wa anta tasimu bihablillahi jami'an kuma ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya wala tafarraqu kada ku rarraba wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum kuma ku bada haƙi ga dukkan wanda Allah ya jibinta masa al'amarin ku sai ce wa yakrahu lakum qila wa qal sannan Allah subhanahu wataala yana kyamar muku gulma da cece ku ce wa kafarati su'al da yawan roko yawan maula wa ida'atil mal da kuma tozartar da dukiya wannan abuwan kiyama ne a wajen Allah subhanahu wataala kuma yana kyamar ya gabawar sai na yin wannan abu dan Allah mu kalli kawunan mu mu dora akan suke ne yanzu wannan abubuwan guda uku da aka ce Allah ya lamunce mana su daidai da daidai muna jin lalle komai zanzan haka muke sannan wannan ukun da ake mana kyama lalle mun yi kokari mun nisance su to kowa zai iya ba kansa amfashi da kansa to saboda haka sai yake cewa hadhihi salata wannan abubuwa guda uku ma'ana wanda aka ambata min hal ittisabu bihablillah daga cikin su akwai riko da igiyar Allah li'annahu yaqi domin riko da igiyar Allah shine yake kare mu kai ke karewa من الافتراق daga rarraba wal ikhtilafi da kuma sabani kun san shi sabani kullun da ake magana akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tabat akwai sabani na ainihin salon isar da sako sannan akwai sabani shi kuma ainihin na baranbara to duk abin da aka ce ikhtilafu tanawwu wannan bashi da wata matsala a cikin sha'anin addini zaka ga kaman yanda muka yi bayani yanzu ihdinas siratal mustaqim me siratal mustaqim wasu suka ce dinul islam me siratal mustaqim wasu suka ce alkitabu was sunna me siratal mustaqim wasu suka ce jami'ul shar' duka duk abin ya koma zuwa ga abu daya ba wani sabani wanda yace addinin musulunci qur'ani shaidu da addinin musulunci wanda yace ainihin alqur'ani to dama ai shine tushe wannan shari'ar musulunci qur'ani yazo da ita kaga wannan kawai sabani ne ta uslubin yadda aka isar da sako to amma ba abinda yake tsakanin a ce kaza tauhidi ne kaza kishiyarsa kaza sunna ne kaza kishiyarsa kaga wannan sabanin ba za a iya haduwa ba sai idan dai ya bar daya ina fata mun gane amin amin to saboda shi sai ke cewa fala yahsul ikhtilaf wal iftiraq sabani da rarraba baya kasancewa illa bi sababi adami tamassuki sai dai ta hanyar rashin riko bi kitabillahi da littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan annabi sa tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace kaftiraqi ahli alkitab kaman rarraban mazuwa littafi ma annallaha tare da cewa Allah subhanahu wataala anzal alaihim at-taurata wal injil Allah ya sauke musu at-taura da injila walakin sai dai lamma lam ya'tasimu bi hablillahi yayin da ya zama basiriko da igiyar Allah ba tafarraku sai suka rarraba waqtalafu suka sassaba walihaza qala shi yasa ma Allah subhanahu wataala yace wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu kada ku kuskura ku zamo kaman wanda suka rarraba suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu wa ulaika lahum adhabun adhim wa innal adhaba mai girma ta tabbata akan su kaga Allah ya ja kunnan musulmi kada su zamo kaman yahudawa da nasarawa to shikenan kawai kowa sai ya zo ya ja daga ya tunga ya zo ya kafa nasa yace na sannan shine kat shine karshe daga shi sun wura takuri an rufe wanda shi ma ya tsalle yace na sai ya kowa kuma idan ka bi nasa shikenan la iqab wa la hisab kaga dole a dinga sabani kun taba jin wani kasar da ake kira zikirin kaza ai kun taba jin yau kun san zikirin kaza wai kasar an yi tsoron sama da shekara 30 zikirin kaza ina da shi yanzu haka asalin yin wannan kasar din mai da martani ne wasu suka zo suka yi lacca suka da kikirti suka ce nasu shine kankat daga shi sai dai ai baya ya take kafadun kowa ya take kan kowa duk wani mutum kasa yake da shi to shi wancan shi ma sai ya fusata yace to idan mai ƙarya yayi ƙarya mai gaskiya mai yake jira saboda haka yazo ya so mazubo nasa ya so mazubo nasa to daga cikin magana abin da sake cewa zikirin kaza kaza ce fa an cinye naman ta zubar da kashin shine ta tashi ta yi zikiri zikirin shi aka karanta a cikin wannan din ta yace ita kaza yace asalin wannan zikirin kuma yace shi nasa dai burin kasa yace zunubul ibadi laushi ta mahautuha duk zunuban duniya inda na ga dama da na goge sai yace laular haya laular haya in ba dan ina jin kunyar Allah ba duk zunubai gaba ki daya shafe su yace to amma ba zai yi haka ba sai dai duk mabiyin sa an shafe zunuban sa kaga an ce ka je ka tsula tsiyar ka ba komai in dai kai kana bin wannan ka je duk tsiyar da ka ga dama wallahi ba hanyar da aka lalata mutane irin wannan fargurbin hanyoyin a ce wai akwai wato wata wani abin da zikiri in kana yin sa sai kana hadawa da zunubi saboda har idan kana yin wannan istighfari kana wannan ibada to in baka da zunubi idan ta waiwayo na daka za ta cinye saboda ka dole ne maka dinga sabo wannan kwaba da mai teka ba Allah yana jin yana jan kunnuwan mu a nisanci sabo a nisanci an ji sabo umarnin Allah manzon Allah yana jan kunnuwa amma sai wani ya zo ya ce maka ai saban ma daraja yake karawa kuma wai da sunan addinin musulunci wannan wani irin musulunci ne Allah ka shirye da mu. To saboda haka shine malam anan yake fada mana ainihin irin wannan. Sai malam yace hazihi tariqatu ahli sunna. Wannan shine ta farkin hazihi tariqatu ahli kitab. Wannan rarraba da sabani shine ta farkin mazuwa littafi. Annahum taraku kitaba rabbihim. Su sun bar littafin ubangijin su fata farraku, shi yasa sai suka rarraba. Sai yace wa hazihi natijatun hatamiyya. Wannan sakamako ne na dole. Likulli man la yaqbu dinahu wa aqidatahu, ga dukkan wanda baya karbo addinin sa da aqidar sa min kitabillah, daga littafin Allah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, da kuma sunnar manzo alaihi salatu wasalam. Fa innan natijata, domin sakamakon shine al-ikhtilaf wa tafarruq, sabani da kuma ainihin rarraba. Domin Allah dan ya dunkule mu sai ya aika mana annabi da littafi, yanzu da aje qur'ani kawai akai kowa yazo ya dabi da kanka, kaga shikenan sai ya zama wanda sun yi can wanda sun yi can. To amma sai ya zama manzo da littafi, manzo alaihi salam yayi ibadan nan ya nuna yadda ake yin ta. Sahabbai suka tafi akai, almadaran sahabbai, dan Allah mutum idan hanya tsira yake so, akwai wanda yafi sahabi fahimtar addini, akwai wanda yafi tabi'i fahimtar addini. To amma a ce wai duk mu ajiye ta farkin su, shikenan mu zo mu kama hanyoyi. Wani malami ina da ana tambaye sa wani almajirin sa, sai to yanzu aka rama kan lahu irin masu kalubalantar nan irin wannan hanyoyin namu, sai a ce gashi kaza kaza. To malam menene amsa? Ma'ana da yayi bayanin shortcut da ka bi kawai bub kawai sai ka isa duk kai yake bula mu ne. Amsar sai ce yayin da mutane suka gajiya daga rubutu, Allah sai ya kawo madabi'u. Wai da'ai rubutu ake da hannu, to yanzu da yanzu mun gaza Allah sai ya kawo wato wurin printing madaba'a, printing press. Kawai dama abinda za ta buga a wuni sai a shekaru mutum ɗaya bai gama rubutawa ba. To yayin da mutane suka gaza daga ibada, sai Allah ya kawo wa'annan bayin masu naɗe tafiya. Naɗe da kai ka Allah kiyaye. Wato abin zai baka tausayi wallahi. Ba aya ba hadisi molanka. Kawai shikenan mutum saboda ya zama ke dahu mu ya bi ta can, kawai shikenan a can da kai ai har ba ka can har ba ka can. Allah kiyaye. Amin. To shine abin da malam yake faɗa anan, yake ta Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Allah ya ce wa anna hadhihi ko wa inna hadhihi, lalle wannan addini, wannan tafarki, ummatukum ummatan wahidatan, shine millatukum millatan wahida. Wannan abu da manzo alaihi salam yazo da shi shine addini kwaya ɗaya tak. Wa ana rabbukum fattaqun, Allah ya ce kuma ni ne ubangijin ku, bai ni sau da kafa. Mutane sun ji fatafarraqu amrahum bainahum zubura, sai suka gididdib al'amarin su tsakanin su ya zama guntu-guntu. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan Allah kalli wannan aya, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kowace jama'a, kowace kungiya da abin da yake wajen suke alfahari. Yanzu idan ka je wajen wa'ansu su ce maka su saboda girman matsayin wanda suke bi, ba za ka hada tasa da ta wani ba, shirka ce, shirka ce. Saboda haka in dai ka kama shi, sai ka yi ta tafiya, domin in ka kama shi ka ci zarafin, in ka kama wani banda shi ka ci zarafin sa, ka nuna bai isa ba. Saboda haka kawai shi kadai ne. To in ka je wasu su ce to shi din yaushe ma aka haife shi, a shekaru ma aiwa ne yana gaba da shi, to sai a fara kawo maka falalolin su, wato tatsuniyar akar bakan lahu. Shi wancan a ce to tsaya ma ka ji daga ma cikin abin da yake na matsayinsa, da aka haife shi ma yana shan nono watan azumi ya zo, har ramadan ya wuce bai sake shan nono da rana ba. Dan Allah wannan tatsuniya. Wai dan to sai a ce akar bakan lahu, yanzu dama daga cikin jiragen akwai mukallafun wanda Allah ke dora musu nauyi sai sun yi azumi daga cikin jiragen. Mu ne abin da muka sani addinin musulmi sai ya dauke alƙalami ga yaro sai ya balaga. To amma ga wani an ce wai saboda matsayi a watan ramadana ba a taba ga ya sha nono da rana ba. In ka tambaye shi akan maka lahu, dan Allah ina isnadi na wannan magana, a'a kawai dai bakan damiyar ba maguje wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani kun san ba maguje ne an ce wai Allah kun san tafin bakan damiya a wani ne shi wadan hawa ya ji ga wani ne wani ne ya ji ga wani ne to an ce wai har ya dauko hatsi zai bada sai ce to tunda abun wani ya ji ga wani ne bare mai da hatsi sa dama ya dauka tabbas ne to amma an ce wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani kuma wai mutun ne mai hattara sai sai kai ayi gaba Allah kyauta Allah ka dora mu akan daidai to saboda haka wannan shine abinda mazuwa littafi suka yi sai ce kullun ahadatha lahu madhhaban kowanne ya kirkiro wata matafiya wa manhajan da tafarki yukhalifu bihi ghayruhu wanda ya saba ma wannan sa da shi fa hasalat fitanun azima sai fitintinu masu girma suka faru wa shururun kathira da kuma sharati sharati masu yawa la asima minha babu samun katangantuwa daga wannan illa bil ittisami bi kitabillah sai dan an katangantu da littafin Allah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi malam yace wala siyama fil asli malam yace musamman ma a cikin asali wal asas da kuma tushe huwa al aqida shine aqida allati yajma'u Allahu biha bainan nas wacce da ita ce Allah ya hade ya dunkule tsakanin mutane kama qala ta'ala kaman yanda Allah yake fada wa manzo alaihi salam yace wa in yuridu an yakhda'uka idan wadancan munafikai ko kuma ainihin mushrikai sun yi nufin yaudararka fa inna hasbaka Allah to Allah shine ya isan maka shi ya ishe ka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine ya karfafe ka da taimakon sa kuma ya karfafe ka da mu'minai sai ce wa allafa baina qulubihim kuma Allah sai ya hada tsakanin zukatan su law anfaqata ma fil ardi jami'an da zaka ci yadda abin da yake ban kasa ga baki daya ma allafta baina qulubihim ba zaka yi hada tsakanin zukatan su ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne ya hada tsakanin zukatan su innahu azizun hakim domin Allah mabawai ne wanda yake gani ku duba irin albarka ta akida al-aws wal-khazraj sun yi shekara sama da 40 suna yaki an kashe bidan da Allah kadai sai iyaka to amma sai ga manzo alaihi salatu wassalam ya zo a cikin yan shekaru kai kamar sai yan watanni an dunkule su akan aqida sun zama uwa ɗaya uba ɗaya aqida kawai take mutane wannan matsayi shi yasa anan malai yake cewa fala yu'allifu bainal qulubi a bainal qulubi wato ba zai taba hadawa tsakanin bukata ba kasratul ata yawan bayarwa wa kasratul amwal da kuma yawan dukiyoyi ma'ana di yadda zaka yi ta ungo-ungo ya ai lokacin ma zaka hada tashin hankali wani ce to kaga an bawa ni 100 kaza ni kuma 50 aka bani wani ce to ni kaga 20 ni kaga an rena min wayo ni 20 aka bani to kaga anan ne muka al'umma sai an shi sa ba da dukiya ba shi yake hade ainihin kaunin al'umma ba yanzu ku duba wani abun sha'awa yaki guda ɗaya tak yakin hune manzo alaihi salatu wassalam da ya ba da kyaututtukan raƙuma ga sabbin shiga musulunci me ya faru mutanen Madina hankalinsu ya tashi har ma suke cewa ya ma'aikin Allah yanzu a ce takuban ba su gama diga da jinanan su ba kuma a ba su bu'ala mu manzo alaihi salam ya faɗa musu hikimar ba su sannan hankalinsu ya kwanta ashe kenan bayar da dukiya ba shine yake sa zakata su haɗu ba bal yace a'a hadhihi tazidul quluba nufratan wa tabagudan ba da dukiyar ma sai ta kara wa zukata gujewa da kuma wato kin juna mahama anfaqta min al-amwal duk abin da zaka ce na dukiyoyi falan tu'allifa bainal qulub baka isa ka hada tsakanin zukata ba wa innamal ladhi yu'allifu bainal qulub kadai abin da yake shirye tsakanin zukata huwal qur'anu was sunnah shine littafin Allah da sunnar manzo alaihi salatu wassalam wa qad hadharana Allahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah mai girma daukaka ya gargade mu mimma waqafihi al-umamus sabiqa daga fadawa a cikin abin da al'ummatai da suka gabata suka fada min tafarruqiha na rarraba su ba'da ma ja'atha al-bayyinat bayan hujjoji sun zo musu fa qala ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, fati sai da hujjoji suka zo musu. Sai yace laysa lahum udhrun, saboda ka basu da wani hanzari, li anna Allah bayyana lahum, domin Allah ya riga ya bayyana musu. Walakinnahum taraku hadhihi albayyina, sai dai su sun bar wannan hujja, fatafarraqu, sai suka rarraba. Wa qala ta'ala, kuma Allah dai subhanahu wa ta'ala ce, wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu, kada ku kasance kaman wanda suka rarraba suka saba. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan hujjoji sun zo musu. Wa qala ta'ala, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معنا فرقون آية, كان الناس أمة واحدة. فرقون الأمر متاني الأمة تدن كل اللوغة باكي فاختلفوا سيسك سابا وانا سكي تن وانا سكي تن وانا سكي تن. تو الله دي تنسو, فبعث الله النبيين, الله سيأيكو النباوة مبشرين سنة ما سب شارة درحمر الله دي قدر الجنة, ومنذرين سنة ما سب قرقعي daga narkon Allah. Wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaq, kuma Allah ya sauka musu littafai da gaskiya, da yahkuma bainan nas, domin wannan littafai su hukunci tsakanin mutane, fi maktalafu fi, a cikin abin da suke sabani a ciki. Sai ce wa maktalafa fihi, kuma ba kowa bane suke sabani a cikin wannan littafi, illa alladhina utuhu, sai su wanda aka ba littafin, min ba'di ma ja'atuhum albayinat, bayan hujjoji sun zo musu, bagiyan bainahum, saboda zalunci tsakaninsu. Fa'adallahu alladhina amanu, Allah sai ya shiryar da wanda suke masu imani, limaktalafu fihi, ga abin da suke sabani a cikin sa na haƙƙi na gaskiya, bi idnihi, da idinin sa. Ma'ana Allah sai ya dora masu imani akan abin da shine daidai. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama akan tafarki wanda yake madaidaici. Malin yace walihaza, to saboda haka ne kana annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo alaihi salatu wassalam ya kasance ya kulu yana fada, idza qama yusalli min al-layl, idan ya tashi yana sallar dare, sai ce allahumma rabb jabra'il wa mika'il, ya allah ubangiji malaika jibril da malaika mika'il, wa israfil da malaika israfil, fatir as-samawati wal ard, allah kai ne makajin halittar samai da kasai, alima al-ghaibi wa shahada, kai ne masanin boye da bayyane, anta tahkum bayna ibadik, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifun, a cikin abin da suke sabani a cikin sa, ihdini lima khtulifa fihi min al-haqqi bi idnik. Manzo alaihi salam shi yake fadin wannan, shi ake ma wahayi, amma yake cewa ihdini lima khtulifa fihi min al-haqqi, ya Allah ka shiryatar da ni a cikin abin da aka yi sabanin sa na gaskiya, innaka tahdi man tasha, domin Allah kai kake shaida da wanda ka ga dama, ila siratul mustaqim, ya zuwa tafarki madaidaici. Kenan mu muka fi cancanta mu dunga wannan addu'a, mu ne ya wajaba kullun inda muna son tsira mu ci gaba da yin wannan addu'o'i. Shi yasa kullun a cikin sallolin mu ihdinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim. Sai ce hadha du'a'un azimun, malin yace wannan addu'a ce mai girma, ya asimullahu bihil muslim, wanda Allah yake kange musulmi da wannan addu'a, min al ahwa, daga soye-soyen zukata, wal fitan, da fitintinu, wal shurur, da kuma ainihin sharrance-sharrance. Sai ce sun makalan nazim, sannan mawallafin wannan waka rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kansa, yace wattabi'il huda, ka bi shari'a. Wannan fadin ta masak bi hablillahi bi shine aka yi. To sai yanzu muka bi wattabi'il huda. Eh, kuma ka bi shari'a. Sai ce wal huda, idan muka ce shari'a, huwa allazi bu'itha bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shine abinda aka aiko manzo alaihi salatu wassalamu da shi, kama qala Allah, kama qala ta'ala, kama inda Allah yace huwa allazi arsala rasulahu, shine wanda ya aiko manzon sa bil huda, da shari'a, wa dinil haq, da addini na gaskiya, da yuzhirahu ala dini kulli, domin ya runjaye da shi akan addinai gabaki dayansu, wa law kariha al mushrikun, ko da mushrikai suna kin haka. Sai ce wal huda, idan aka ce shari'a, huwa al ilmun nafi, shine ilimi mai amfani, wa dinil haq, shi kuma addini na gaskiya, huwa al amalu salih, shine aiki managarci. Kenan an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi mai amfani, da kuma ainihin shari'a, ko da aiki nagari, ma'ana ilimi mai amfani da kuma aiki nagari. Sai yace wa naqra'u fi akhir al-fatiha, kun muna karanta karshen fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kullum muna karanta wannan to sai yace alladina an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya ni'ima akan su humul ladina jama'u bainal ilmin nafi' wal amalis salih sune wanda suka hada tsakanin ilimi mai amfani da kuma aiki na gari ku duba ilimi mai amfani ashe akwai ilimi wala amfani shi yasa kullun nake fada mana wallahi thumma tallahi ilimi ba shine shiriya ba sababin shiriya in Allah ya so mutai shiriya sai shiriya shi yasa kullun roki Allah ilimi mai amfani akwai wasu shekaru da na wuce wata unguwa naga wani babban malami wallahi a duk yankin indai ana maganar sanin luga da fiqihu to in baka ce shine lamba ta farko ba dole ka ce shine lamba ta biyu kusan ma shine lamba ta daya wannan jin kunnuwa na ba wani ba labari ba an yi wani taro sai yake cewa ai shi malami duk abin da ya fito bakin shi ka dauka daidai ne ka karba wannan mutumin yayi shekara ta kai 40 yana koyarwa in ka je kaga ta kalma da abubuwan hawa kofar gidansa ko sauransa ko inda yake koyarwa zaka yi babaki amma shi yake fadin wannan matsayin manzon Allah ne fa shi kadai manzo alaihi salam shine duk abin da ya fito bakin sa daidai ne ko sahabi bai samu wannan matsayin ba to amma yanzu sai yake ce maka duk abin da malami ya fada daidai ne kaga a fakirce yana ce ma shi ma duk abin da ya fada daidai ne tunda malami ne kai kakka inkari to kaga wannan zamewar kafa ce kuma wallahi don rashin kantar tafan aqida amma ban mata shi meye matsayin manzo alaihi salam meye matsayin waninsa ku duba imam malik shi yake fada yace duk wani dan adam za a riki wani abu a karba daga cikin abin da ya fada kuma za a watsar da wani sai ce illa sahibi hadal qabr yace sai dai ba abucin wannan kabari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da zai baka tausayi wai wanda ya tsaya tsayin daka yace a kadaita Allah da bauta sannan a kadaita manzo alaihi salam da biyayya kowa ya aje tarkatansa mu zo mu ce manzon Allah kawai muke bi mu ɗan kungiyar sa ne mu ɗan dariƙan manzon Allah ne a aje ta kowa wai kuma sai a ce wai baka san manzon Allah dan Allah wannan rashin adalci da bai ka ba a kai dai akwai wanda kake so ka ce ba a so amma dai ba manzon Allah ba tunda ni cewa ne ka aje ta ka in ina da ta wani ma na aje duk mu zo mu hadu kai dan wata dariƙa ne din dariƙan manzon Allah ne kawai qala Allah qala rasuluhu dan wata kungiya kungiyar manzo alaihi salatu wassalam to dan Allah kowa yazo ya fada akan Allah safi ka a masallacin sa yace daga yau na ba kowace dariƙa ta manzon Allah kawai ina ai za a yi barin abinci Allah ya kiyaye Allah shirya wallahi malam da gangan fa ake san zuciyar nan da gangan ne malam san matsayi san rayuwa san shugabanci kada ka karaya wai illa yanzu wanda yazo yace a kadaita manzon Allah da biyayya bai da tunsa wanda shi aka turo mana ko tambayar kabari za a tambaye ka man rabbuka sai wa man nabiyuka akwai wata banda ita wallahi kaka kuskura ka fadi sunan wani duka zaka ci manzon Allah zaka fada in ba haka ba wala za a gane kuranka kuma shi addinin musulunci wallahi akan abinda karayu akan haka zaka tashi shi Allah ba azalibi bane duk wanda ya rayu akan gaskiya alkitabi wa sunna wallahi alƙawarin Allah ne akan wannan zai tashi amma ka rayu akan san zuciya da shirme kuma ka sai ka tashi akan daidai ba zai taba yiwa ba ba za ka taba shuka gero masara ta fito ba ballantana kuma a ce ainihin ka zo ka shuka gyada sannan doya ta fito kaga ba zai yiwu Allah ya sa mu dace to saboda haka shine abinda malam yake faɗa mana sanin ce al-maghdubu alaihim su kuma wanda aka yi fushin azaba akan su humul ladina akhadhu al-ilma wa taraku al-amala su ne wanda suka riƙe ilimi suka bar aiki wannan kalubale ne yanzu an waye gari har da haidai suka yi suna cewa kai dai ka dauki magana malam ka kyale aikin malam ya zama kaulin bila amal abinda za a faɗa daban aiki daban wannan shine daga cikin abin da ya lalata addinin musulunci har jahilai suke dauka cewa fadace wajibi ba wai aikin ba tunda su sun ga malam wani ya fadi kaza amma ba aikata Allah cikin wani daga cikin annabawan ba dan ya mutu bai ce wato Allah da hakuri yake yace inda Allah yana mutane fallasa sai mutun ya hawo minbari ko na wa'azi ko na wani lacca ko wani taro kana wata kulla Allah ya kuma laika ce kariya kake kai dai ba bisa ba ko ran Allah kake wallahi imana abun da kaman addini zama kaman kawai wata kwalliya wani abun nan kawai kaman dai abun da ake so a fada amma aiki ba sai an yi ba to wannan matsala ce halin yahudawa ne sannan sai ce wadallun batatu humul ladina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma sune wanda suka riki aiki kawai sai suka bar wato ainihin ilimi kal mutasawwifa wal ubad al juhal kaman masu ƙaryar sufanci da kuma masu kokarin bauta wanda suke jahilai domin zaka samu babu abin tausayi irin mai kokarin ibada amma kuma jahili kaga mutun ya ta karkare yayi ta abubuwa da sunan ibada amma kuma jahili yaushe ne nake fada wani ake kawo kisa wani mutum ne kun san sarakuna da wasu shekaru can irin yadda suke azantar da bayin Allah idan mutum ya saba musu dama suna da me zaka yi cewa garken zakuna to kawai idan mutum ya musu ba daidai ba kawai sai a dauki mutum sai a wulla a cikin garken zakuna su zo su kasitala su sanye shi to wani mutum yayi mu wani basarake wannan shekaru ba sai yawa to kawai sai ya sa aka dauki mutum sai aka wulla shi da dare a cikin garken zakuna to sai zakuna suka tazo suka yi talasa suka dingala san rigarsa har garin Allah ya waye ba su ci shi ba duk suka jijjiga rigarsa da abin nan da yawun jikinsu da yawun bakinsu to shikenan shi ma basarakin abin ya bashi tsoro sai ya fito da shi to amma da hanzu ya fito da shi bai sallar asuba ba yana shakkun shin wai yawun zaki yana da tsarki ko ba shi da tsarki kada ya sallar ba tsarki Allah ya kabbala malam gumi yace to ai wannan jahili ne ba waliyi bane yace ba waliyi jahili wanda har bai san cewa yawun zaki da tsarki ko ba tsarki ai ba waliyi bane jahili ne wannan abin da Allah ya masa kharqul ada ne kharqul ada Allah yana mu kowa yanzu ga an zo an tono wani mutum kila ya kai shekara 100-200 da binnewa kaga likafanin sa haka ba wani abu da yana ta dan wuta ne kudin aljanna kawai sai idan an san tarihin rayuwarsa ya bi Allah ko bai bi Allah ba idan ya bi Allah to sai a ce ana kyauta masa zato amma abun ne mutum ya zamo cewa ƙasa ba ta jikin sa ba karkul ada ne Allah zai ma duk wanda ya ga dama ko mutum bai sallah idan Allah so sai masa wannan abin ba shikin dan aljanna bane to amma idan aka sarrafa din rayuwar mutum ya bi Allah to shikenan saboda ka wata dabba ta zo bata ci mutum ba karkul ada ne kawai taimako ne Allah ya kai masa shi yasa ana faɗin wani wali a garin nan shi ma saboda wani taka zai mika hannu daga nan Kano sai ya dauko gurasa a Saudiya Allah ya ji kamala Abubakar gumi yace gurasa yake daukowa aka ce yace bakka shi an kai ce a yace sai yayi aka ce to barawo yace wani ko ba shi sata ka mai kanu ka dauko gurasan mutane kai ba sai kai ba baka kai ba sata ce wani yana sata gangane to shi yasa kullun fahimtar addini zai taimaka maka wallahi ba za a kibe ka ba ba za a kibe amma idan ka zama wani susu kawai shikenan da kare da doki da buri duk sai a ce maka ai waliye ne kuma sai kai baka da zabi amma kana karatu ba za a maka wannan wayan ba to ina da lokaci to ina ganin sai dai mu tsaya a nan saboda za mu tashi wata gaba abinda muka yi dai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana kuskure da dabare da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai wannan tambayar yake cewa bayan yayi addu'a da mu gaba ki da yace malam menene hakikanin fassarar wannan aya ta cikin suratul tauba Allah yana cewa wa yahlifuna billahi innahum laminkum وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون dan naji wasu in suna yarban su sai su kawo wannan aya wannan aya ce wanda Allah yake fadin sifofin munafikai yake cewa wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum minkum cewa su dinnan yan cikin ku ne su ma musulmi ne wama hum minkum kuma su ba ƴan cikin ku bane walakinnahum qaumun yafarqun su mutane ne ta tattun matsorata alfarq anan tsoro shi yasa Allah ya ƙara sanar cewa law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudkhalan lawallaw ilayhi hum yajma'un, da za su sami wato ainihin malja'an wata mafaka aw magharatin ko wani dan kogo aw mudkhalan ko wata mashiga lawallaw ilayhi, da sun juya zuwa gare shi yajma'un yajma'un, suna ta gaggawa suna ta gudu, ma'ana saboda tsoron munafikai ba su ma yadda a je a fafata da sofayyan fama ba, matsorata ne wannan nassin Qur'ani, munafikai ake magana. Wannan kuma sai ya ce shin malam hadithin da yake cewa in kuntu maulahu, sai dai ko man kuntu, ba in kuntu ba, man kuntu yana shi ne hadithin. Shi ne ya rubuta ko da yake da Hausa boko ya rubuta, ya ce in kuntu maulahu fa aliyu maula, wato man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, shi da mun ya ce shin wannan hadithin ya inganta. Tambaya ta biyu, malam wani yaƙi ne Sayyidina Abubakar da Umar da Usman suka kawo taimakonsu har Abubakar ya kawo dukiyarsa gaba daya? Wannan gabar tambayar ta farko, kuna jin kissan Ghadir Khum, wanda wani wuri ne idan an fito Makka, doguwar kissa ce ba zan iya tuno ta gabaki ɗaya ba, amma dai wani abu ne da ya kama da rabo da aka yi. Sayyidina Ali ya yi wani kasafi ko abin da ya kama da haka, to sai wasu ya zama ransu ya soso, ba su daɗin abin da Sayyidina Ali ya ba. To manzo alaihi salatu wassalam da ya zo domin ya tabbatar musu da cewa abin da Sayyidina Ali ya yi daidai, sai ce man kuntu maulahu, duk wanda na zamo ni masoyinsa ne kuma shugaba a wajensa mai ba shi umarni fa aliyu maulahu, to Ali ma yana da wannan matsayi, ma'ana wannan abin da Ali ya yi kamar ni na yi daidai ne. Su wa'ancan ajihun baya za ka ga cewa daga cikin abin da suke kafa abin nan, wai ai manzo alaihi salam yana cewa Sayyidina Ali, amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa anna la nabiyya ba'di, yanzu kai Ali baka so ka zamo kaman matsayin Musa Haruna a wajen annabi Musa, duk da cewa ni babu annabi a bayana, da kuma wannan hadisi da shine Ali halifa ne. To kaga wanda za su faɗi wannan na farko kaman jahilan tarihi ne. Na farko annabi Musa alaihi salam kanin annabi Harun ne. Annabi Harun shi aka so mu haihuwa da shekara ɗaya sanin annabi Musa. To sannan shi annabi Harun shi ya riga rasuwa ma sanin annabi Musa. Kaga da a ce annabi Musa ya riga rasuwa, sai a ce to Haruna ya zama halifarsa, to Haruna shi ya riga rasuwa ba annabi Musa ba. To kaga wannan duk abin da ta tsuna ce. So wannan ba wai ana nuna halifar taka ta Sayyidina abin da Sayyidina Ali ba, ba kwata-kwata ba wanda ake nufi ba. In mutum ya koma wannan tarihi na Ghadir Khum, to zai ga bayanai makamantan wannan. Akwai wanda ya tambaya rana ita yau na Sayyidina Umar, lokacin da yake neman auren ƴar Sayyidina Ali da zai aura. To kun san dama kullum fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, asar ne wanda ina da Ibn Hibban ne ya rawaito shi. To na kira yi malamin mu da tsarin tambaye shi akan wannan hadisin, su suke da rariya ta tashi a kuwa, sai to gaskiya hadisi ne wanda yake wato ainihin ashara. Yawwa, domin akwai inqita'i a ciki, akwai lokacin da malam Albani Allah ya jikansa da gafara da rahama, ka san shi harkar ilimi tana da wahala. A farko Albani sai da ya saha hadisin, amma daga baya shi ma kuma sai ya gano akwai inqita'i, shi kuma da kofa ya kuma mai da shi sai sai da ifa, saboda abin nan akwai inqita'i mai girma a cikin sa. Inqita'i shine tsakanin wani da wani, wani bai hadu da wani ba, to kuma sai a ce ya karbo hadisi a wajen sa. Yanzu misali ka kaddara Malam Abubakar gumi Allah jikin sa ya rasu 92 zuwa ga shekara nawa, 27. To sai wani dan shekara 20 a yanzu sai ce wannan maganar malam gumi ya faɗa masa baka da baka, shi yanzu shekararsa 20 kaga ba sai da shekara 7 da zuwa shi aka yi shi to kaga kenan dole a samu inkitai da ya ce dai wanda ya karatu a waje wani ya fada mun ko naji a kasar din sa sai ce eh amma sai baka da baka kaga ba za ka ji wannan ba saboda haka dai akwai inkitai a cikin wannan hadisin da ko in ce a cikin wannan asar din to mu kuma kaida ta ahlus sunna idan hadisi dhaifi ne la yu'malu bihi ko hadisi daga manzo alaihi salam ko daga sahabbai Allah ya ga mallan alfaza zai mai 20 ya yace wa ma saha anhu min hadithin fadin bihi shikenan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh